This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 24 ga watan Oktoba shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Murtala, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, inda suka tattauna kan shawo kan yaki a zirin Gaza da Lebanon. Tattaunawar da mambobin BRICS suka yi a Rasha ya taɓo wasu muhimman batutuwa da ka iya zama abin damuwa ga ƙasashen yamma. Sannan akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa China, Iran da Rasha suna aiki tukuru don ganin cewa sun sauya sakamakon zaben Amurka da ake shiri yin nan da 'yan kwanaki.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa 'yan ƙasar zaki na amfani da makamashin iskar gas kan farashi mai sauki da bai wuce naira 200 ba, ko kuma ci gaba da sayan litar man fetur akan naira 1,000. To, sai dai masana na ganin cewa gwamnati ba ta yi wani tanadi kan wannan zaɓin ba.
Ganin ICNG din nan yau kusan shekara ɗaya kenan ana maganansa, amma ina son tabbatar miki da cewar babu wani abu ɗaya da ya kama da wannan maganan gaskiya ce.
A jamhuriyar Niger ana ci gaba da shirye-shiryen jana'izar tsohon Prime Minister Hama Amadu, wanda Allah ya warasuwa da safiyar yau Alhamis. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama don jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin, inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaki a zirin Gaza da Lebanon. Blinken zai kuma gana da takwararren aikin shi na Qatar Muhammad Al Thani yau Alhamis, gabanin tattaunawar da zai yi da jami'an Larabawa ranar Juma'a a birnin London. Daga cikin abubuwan da Blinken zai tattauna a kansu akwai batun ƙarin tallafin jinƙai ga Falastinawa a Gaza. A wani ɓangaren kuma, Faransa ta kira wani babban taron ƙasashen duniya yau Alhamis a birnin Paris, da zummar tara kuɗin da za ta tallafa wa mutanen da yaƙi tsakanin Isra'ila, Hamas da Lebanon ya shafa. Yayin da jami'an Amurka suka bayyana cewa taron ƙungiyar ƙasashen BRICS da aka yi a birnin Kazan a ƙasar Rasha ba zai koma wato wa zai zama na siyasar yanki ba, masu sharhi sun ce mambobin BRICS sun suna tuntuɓa akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga ƙasashen yamma. Daga cikin mawdu'an da aka tattauna tsakanin mambobin ƙungiyar da suka hada da Brazil, Rasha, India, China, Afirka ta Kudu, akwai batun samo hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar Amurka ba, wato wata sabuwar hanyar ciniki da kuɗin BRICS na digital da kuma madadin hukumomin kuɗin ƙasashen yamma irin su IMF. Ƙasashen China, Rasha da Iran da suke fuskantar tsauraran takunkumin kasuwancin da Amurka ta ƙaƙaba musu tun ba yau ba, suna fata cewa za a tabbatar da waɗannan manufofin da BRICS ta bayyana. Akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa China, Iran da Rasha suna aiki tukuru don ganin cewa sun yi tasiri akan Amurkawa masu zaɓe don sauya sakamakon zaɓen Amurka mai zuwa. An samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar Laraba, ɗaya daga kamfanin Microsoft, sannan ɗayan kuma daga kamfanin tsaron yanar gizo na Recorded Future, wanda ya kunshi bayanai akan ƙaruwar ayyukan kutse masu alaƙa da waɗannan ƙasashen, wanda duk suke yunkurin tasiri ta hanyar sauya tunanin Amurkawa yayin da ya rage ƙasa da makonni biyu a kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe. Sauyi mafi girma a cewar Microsoft ya shafi masu kutsen da ke da alaƙa da China, wanda masu bincike suka ayyana da spamouflage ko kuma tizier flood. Tasirin ayyukan China na bayan nan sun ɗau wani salo, inda suka karkata ga manyan 'yan majalisar ƙasar da ba a san su sosai ba. a bisa bayanan Microsoft, inda ta ce daga watan Satumba China ta yi taharin akalla 'yan majalisar wakilan Amurka 'yan jam'iyyar Republican guda hudu, dukkaninsu masu sukar gwamnatin Beijing. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. To, amma kafin nan, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa 'yan ƙasar zaɓi na su riƙa amfani da makamashin iskar gas kan farashi mai sauƙi da bai wuce naira 200 ba, ko kuma su ci gaba da yin amfani tare da sayan litar man fetur a kan naira 1,000. To, sai dai masu fashin baƙi da ma wasu 'yan ƙasar na cewa gwamnati ba ta yi wani tanadi kan tabbatar da wannan zaɓin ba. Wakiliyar mu Abuja Ruqayyah Bashir na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban ƙasar ya bayyana hakan ne a lokacin da tawagar kamfanin man NIPCO suka kai masa ziyara a fadarsa. Shugaban ƙasar ya ce komawa amfani da iskar gas ta CNG zai taimaka wa ƙasar rage dogaro da man fetur da kuma salwantar kuɗaɗe masu yawa. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ƙara da cewa gwamnatinsa ta tanadi tsari kyauta ga masu abin hawa na haya da suke son komawa amfani da iskar gas ta CNG. Shin ko ya 'yan Najeriya suka ji da wannan shawara ta shugaban ƙasa na mayar da motocinsu masu amfani da iskar gas ta CNG?
Sunana Honorable Friday Ozigi Haruna. Gaskiya kam ina son koma amfani da gas din CNG. Zai fi sauki domin ina da abokan aiki wanda sun koma zuwa CNG.
Sunana Jibrin. Amma yanzu a gurguje ba zan iya yi ma kaina gurgun dabara in saki man fetur. Dama nan ina fama in sake je in rikice mota na in sake zo in koma in zo na shiru ba, sai in naga wasu sinyoyi suna amfani da shi lalle ka an dace ana samun sauki nema ina iya koma wannan layi.
Nan kuma wasu 'yan Najeriya ne da ke amfani da iskar gas ta CNG, inda na tarar da su lokacin da suke kokarin cika tankin motar su da iskar gas ta CNG.
Sunana dan Asabe Lima. Ran kashe kuɗi gaskiya yafi sauki. Gas yafi sauki. Yafi sauki ka. Inda yi kashe kuɗi ne kuma dan ban injin ka ƙarfi ko lafiya dai, don kaga ita ba ta fitar da hayaki. So ba ruwanka da a goge min flogi ta baki, a flogi a wannan ba ta baki.
To, sunana Glory Awaruta. Gaskiya CNG abu mai sauki ne, ya kama na sauki sosai sosai. Na mai da mota na kusan wata 8 ko 9 yanzu. Lokacin da na yi converting na kashe 370. Yanzu idan na zo cikawa ina kashe kaman 350 ko kuma 400. Lokacin da nake siyan mai, to na tashi a rana zan kashe kaman 30,000 a rana siyan mai. Amma yanzu da CNG ya zo, wallahi bana bai ma kai 10,000 a rana.
Hassan Sardauna ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun da ke ganin gwamnatin tarayyar ƙasar ba ta gama shiryawa tsarin na iskar gas ta CNG ba.
Ai, babu wani alamun hakan yana da gaske ake yi, domin CNG din nan yau kusan shekara ɗaya kenan ana maganansa akan komawa ko rashin komawa. Amma ina son tabbatar miki da cewar babu wani abu ɗaya da ya kama da wannan maganan gaskiya ce. Domin me yasa nake faɗin wannan magana? Motocin da aka ce za a bayar ko za a mai da su haka safa-safa guda nawa kika gani ke a titi? Yanzu ke idan za ki hau mota daga Abuja zuwa Kano, kina iya samun motar CNG ne? Amma dai rayuwa da ta'azzararta ya kai inda ta kai intaha a yanzu halin da ake ciki. Wani CNG ko ba CNG babu wata mota. Kuma abin matsalar shine dubawa shine duk wata motar da ta koma CNG din ba wai rage farashin mota take ba, fasinja ba sa samun saukin haka.
Yan kasar dai na ci gaba da hankorin ganin yadda gwamnatin kasar za ta shawo kan matsin rayuwa da suke fama da shi biyo bayan cire tallafin man fetur. Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To, a gaida Ruqayyah Bashir. Kuma akan wannan ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. To, amma yanzu ga Aisha ta dawo da cigaban labaran duniya.
Amurka ta ce akwai shaida da ke nuni cewa dakarun Koriya ta Arewa sun isa Rasha wuni ɗaya bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a Kyiv cewa ya samu labarin cewa dakarun Koriya ta Arewa suna rawar daji a Rasha don shirin yaƙi da Ukraine. Jami'an Amurka sun ce ba su tabbatar da lokaci ko kuma yadda dakarun na Koriya ta Arewa da ke Rasha za su shiga Ukraine ba. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce,
"What exactly they're doing, left to be seen."
Ko takamaiman me suke yi za mu gani nan gaba. Sakamakon wasu dubban dakarun Koriya ta Arewa ba zai tasiri sosai a filin daga ba, sai dai a cewar masu sharhi tasirin shi na da girma sosai. Charles Kupchan, mai hulɗa ne da ƙasashen waje, ya ce,
"North Korea seems to be moving from a strategic partnership."
Bisa dukkan alamu, dangantakar Koriya ta Arewa da Rasha ya fara sauyawa daga taimakawa Rasha da makamai da tallafawa Rasha a yakinta ba tare da sa hannu a yunkurin na Rasha ba zuwa taimaka mata a yakin. Kuma za a iya ayyana wannan sabon salon da dangantakar ƙasashen da ke wato ke ɗauka da aiki tare. An hana wani jirgin wato jami'an ruwan China ratsawa ta Indonesia a karo na biyu cikin wannan makon, bayan da ta jirkita sakamakon wani bincike da wani kamfanin binciken mallakin gwamnati Energy Firm Pertamina a kudancin tekun China, a cewar hukumar tsaron tekun kasar Indonesia yau Alhamis, yayin da ake iya hango jiragen jami'an ruwan China a lokuta da dama a yankin kasuwancin Indonesia da ake kira Indonesia's Exclusive Economic Zone, ko kuma EEZ a takaice. Abubuwan da suka auku na bayan nan na zuwa ne kwanaki bayan da Prabowo Subianto ya karbi ragamar shugabancin kasar Indonesia.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana ci gaba da shirye-shiryen jana'izar tsohon Prime Minister Jamhuriyar Niger kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hama Amadu, wanda aka waye garin yau Alhamis da rasuwarsa bayan ya yi fama da rashin lafiya ta ɗan gajeren lokaci. Marigayin wanda fitaccen ɗan siyasa ne, ya taka muhimmiyar rawa a siyasar ta Niger tun daga shekarun 1990 lokacin gwagwarmayar Dauda kasar kan turbar demokradiyya. Wakilin mu a Yemen Sule Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
To nan ina kofar gidan tsohon Prime Minister Niger marigayi Hama Amadu da ke unguwar Yantala ta nan birnin Yamai, inda dimbin jama'a suka taru wato a zaman makokin da aka fara bayan rasuwarsa a jiya cikin daren 23 wayewar yau 24 ga watan Oktoban 2024 akan hanyar zuwa babbar asibiti ta kwararru wato Hospital General de Reference da ke nan birnin Yamai.
A yayin da jama'a ke ci gaba da zuwa gidan marigayi Hama Amadu domin jajantawa iyalai da makusanta, na tuntuɓi wani na hannun damansa Abdulrasak Rafa dangane da yadda suka ji da wannan rashi.
Allah mu cika ajiya wajen kare 12 na dare saboda musassara, daga nan wurin abin ya fara sauki da kuma sai da kwana biyu a farece kai a kai shi likita bai jikin shi sosai, aka ɗauke shi a kai shi hotel de reference. To can ne Allah mai cikawa, da dabancin wannan falu akwai kamar shida tana ɗaukewa aka sa mishi wannan gas. To Allah bai sa ba ya yi ta'ayyata, kuma sai mu ce an ji kanshi.
Jajircewarsa akan ayyukan shimfiɗa manufofin jam'iyyar MNSD nasara ta taimaka wajen baiwa ubangidansa Tanja Muhammadu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa sau biyu, lamarin da ya bashi damar riƙe muƙamin Prime Minister a tsawon shekaru 7. Salisu Muhammadu Habi na daga cikin ministocin farko a gwamnatin Hama Amadu.
Na tabbatar in dai ƙasa aka so a ce wani yayin Hama son ƙasa bai yarda ba, sai dai kana kamata yi. Na tabbatar in an ka gamu da ƙari da ƙari da Hama sauran mutane an ka gama, ƙasa za ta yi wani abu. Mu ta ma ƙwarai wata ran Allah shi ba shi ma nashi rabo. To Allah bai yi ba. Abinda ko Allah yi, an ka ci Annabi sai ceto.
Sabanin da ya taso a sahun jigajigan jam'iyyar yayi sanadin kulle Hama Amadu a gidan yarin kutukale a bisa zargin sa da karkata akalar kuɗaɗe dan tallafin kafafen labarai bayan wasu watanni ya kafa jam'iyyar Model Lumana a 2009 wacce a ƙarƙashinta ya zo na uku a zaben shugaban ƙasa na 2011. A wancan lokaci ya umarci magoya bayan sa su zaɓi ɗan takarar PNDS Tarayya Muhammadu Isuhu a zagaye na biyu. Hajiya Rabi Jarmakwai ta yaba da halayyar mamacin.
Ya ƙware aiki ƙwarai sosai, samu gwarzon namiji kamar shi akwai wuya Niger.
A shekarar 2014 gwamnati ta zargi Hamma Amadu da hannu a wata badakalar cinikin jarirai, wato lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisar dokokin ƙasa, duk da cewa ya sha musanta wannan zargi. Ganin yadda maganar ta ɗauki wani salo ya sa Hamma arcewa daga Nishar, inda ya fara hijira a tsakanin ƙasashen Turai da na yammacin Afirka. Dawowarsa gida a 2016 ke da wuya, aka kulle shi a kurkukun Filinge. Yana cikin wannan hali ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasa, lamarin da ya sa suka fafata da ɗan takarar PNDS Tarayya Isuhu Muhammadu a zagaye na biyu. Alashi Idi Nuhu na daga cikin 'yan siyasar da ke tasawa da Hamma.
Rashi na ƙasa ne, ya wuce gidansu, ya wuce siyasar shi, da wanda ke san shi da na bai san shi ya tafi. Abinda muke fata Allah karɓe shi, Allah ya sa game da Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Ɗan shekaru kimanin 74, Hamma Amadu bai daɗe da dawowa gida ba daga inda yake ci gaba da zaman hijira. Allah ya masa cikawa. Jami'in Duwani ko kuma Custom ya riƙe mukamin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa a zamanin Janar Sani Kunce. A gobe Juma'a 25 ga watan Oktoba za a yi jana'izar sa a hukunce a fadar shugaban ƙasar Nijar, kafin a kai shi makwancinsa a ƙauyensa na haihuwa, wato Yuri, da ke a kilomita 34 a kudu maso gabasin birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, kuma a kowane lokaci za a iya zuwa shafukanmu na sadarwa, wato voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna, wato antimicrobial resistance, wanda aka fi sani da AMR. AMR wani yanayi ne da magunguna musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria, virus, fungi da kuma parasite ke haddasawa suke bijire waɗannan magunguna. Wannan matsala an fara ganin ta a matsayin annoba a faɗin duniya saboda yadda take haddasa salwantar rayukan mutane da dama. Najeriya ita ce ƙasa ta 19 wajen rasa rayuka a cikin ƙasashe 204, yayin da ake danganta mutuwar mutum 263,400 da wannan matsala ta AMR. Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya mana cikakken bayani game da AMR kamar haka.
Yayin da cututtuka suka bijirewa maganin da ya kamata a ce a musu aiki, wala Allah wannan cututtukan bacteria ne, viral ne, fungal infection ne, ko kuma parasitic infection, duk ana irin su a matsayin infection, wato cuta kenan. So yayin da mutum yake ɗaya daga cikin waɗannan cututtukan ko biyu daga cikin waɗannan cututtukan, ai normally yakan sha, ko kuma normally takan sha magani ne don su yaƙi wannan cututtukan, maganin da an san cewa in aka sha shi zai taimaka gurin yaƙar wannan cutan. Amma kuma unfortunately mutum ya sha wannan maganin sai kuma bai masa komai a jikin shi ba, ko kuma bai mata komai a jikinta ba, wanda da ya kamata a ce ya kashe wannan cutan ko kuma ya rage ƙarfin wannan cutan.
To likita, me ke haddasa wannan matsala ta bijirewar cututtuka ga magani?
Na farko dai overuse of antimicrobial, wato yayin da mutum yake amfani da waɗannan magungunan akai-akai, ko kuma ya amfani da shi ya yi matukan yawa a lokacin da ya kamata a ce ya amfani da shi, ya yi amfani da shi lokacin da bai kamata a ce ya amfani da shi ba, dan kawai yana jin wani alama ya amfani da shi, yana dan jin wani irin rashin lafiya ko dan ciwon kai ko dan jiri dan kadan, ko kuma dan murda cikin shi, ko kuma ya dan gudawa a sau daya, ko kuma dan mura ya kama ya je pharmacy ya je ya sayi magani guda uku guda hudu ya zo yana sha. Wannan yana cikin babban dalilin da yasa ake samun wannan matsala na antimicrobial resistance. Na biyu kuma shine misuse of antimicrobial. Misuse shine mutum da ya amfani da shi da ya cancanta ba, walla Allah ya kamata a zo a ce ya sha ne na kwana 10 ya zo ya sha na kwana 3, ko kuma ya kamata a zo a ce ya sha antiviral ne sai ya dauka antifungal yana sha, ko ga ya kamata a zo a ce ya sha antiparasitic parasitic ne saboda ka antibiotics yana sha cutar shi bacteria ne amma yazo yana shan maganin malaria sai kuma yazo ya sha wannan maganin tsawon lokaci mai tsayi wanda shi a ran shi yana tunanin cewa yana taimakawa kanshi ne bai san cewa kuma yana kashe jikin shi bane yana kashe garkuwar jikin shi da uwa uba yana taimakawa wannan cutar ne dan yaki ga maganin da ya kamata a ce ya sha wanda kuma bai kamata a ce ya sha wannan maganin ba na biyu kuma shine agricultural use wannan kuma an fi samu shi ne a manoma manoma da yawa suka yi amfani da waɗannan magungunan kala-kala dan manyan dalilai kamar haka na farko dan su ƙara wa dabbobin su lafiya na biyu dan su ƙara wa dabbobin su girma na uku kuma suna tsoro ne dan cuta kare kamun dabbobin su a dalilin hakan kuma a madadin su yi amfani da waɗansu daga cikin magungunan akalla alal misali a ce aso biyu a shekara ko kuma a yayi nisa so uku a shekara sai wani manomi da yake kiwon dabbobi wala Allah kaza ne akuya ne taure ne tinkiya ne ko kuma shanu alal misali sai yana ba su a wata wata abin da ya kamata a ce an bayar da shi aso biyu a shekara ko so uku an zo a bayar da shi aso goma ko kuma aso goma sha biyu a shekara kai kuma bawan Allah daga zo ka sai wannan naman nan ka zo kana ci baka san cewa kana cin naman bane tare amma da magungunan da aka lafta wannan dabban ka zo ka sha magani ne wanda bai kamata a ce ka sha ba su kai kenan ko kana da cutar a jikinka ko ba da cutan kai dai ka ci wannan cutan ta fannin cin wannan dabban da aka masa wannan allurai yin to shi ma yana takarwa matuka da wannan resistance da aka samu na antimicrobials kenan poor infection control wato rashin kulawa mai kyau ta fannin yaki da cututtuka wala Allah asibiti ne ko kuma wala Allah wannan rashin kulawan a ba asibiti bane in a ce misali asibiti ne akan samu matsaloli da ya hada da nasabta musamman aka hada marar lafiyan da bai kamata a ce an hada shi da sauran marasa lafiya ba wannan marar lafiyan yana da tuberculosis ko kuma yana da alama na community acquired pneumonia ko kuma yana da alama na wani condition din da cikin kankanin lokaci zai iya watsa wa sauran jama'a sai a zo a bar shi ya zauna a cikin wanda yake da ciwon suga wanda shi kuma hawan jinin shi ya hau ne wanda yake da malaria ko kuma wanda alal misali yana da wani rashin lafiyan da ba zai iya watsa wani ba sai a hada shi da wanda yake watsa irin wannan cutar kafin kankanin suka samu cuta ya gama watsuwa a cikin asibiti ga ma'aikatan kiwon lafiya ne tare da su kansu wanda suke zama da marasa lafiya da su kansu marasa lafiyan da suka zo asibiti amma a wani dalili daban ba wai dan wannan dalilin ba wani condition known as nosocomial infection kenan sai ga as a result of that an zo ana ta bawa mara lafiya maganin da ba shi ke bukata ba amma saboda wannan mara lafiyan ya watsa masa sai ya kasance dole sai ya sha in aka ce kuma ta wajen asibiti ya kama da irin kazanta da muke samu musamman a arewacin Najeriya yanzu is normal to us mun ga shi wannan gidan akwai kwata wannan na gefen shi akwai kwata ga bola ta nan gurin tsallakin titi kuma ga wata mata tana soya kosai ko tana soya masa wannan yazo ya wuce hankalin shi kunce ya zubar da bola akan titi a tsakiyar gari ba abin da ya dame shi kuda ya bi bera ya bi sauro ya bi duk wani dabba da muka sani wanda suke kiwo a cikin gari musamman a ce akuya ne ko rago ne ko kaji ne sun gama ta'ammali da wannan dabban su shigo cikin gidanmu kuma mu ci gaba da kuma wato ainihin normal ta'ammali da alaka da su mu din kanmu mun wuce mun ga wannan bolan hankalin mu kwance mun wuce mun ga wannan wato ainihin kwatan hankalin mu kwance washe gari kuma mu zo mu ce muna da malaria washe gari kuma mu zo mu ce muna da ciwon jiki washe gari kuma mu zo mu ce muna amai da gudawa washe gari kuma mu zo mu ce ga jiri da ciwon kai ba mu san me yake damu ba saboda duk wannan rashin tsaftar muhalli shi ma yana contribute as a result of that sai a ta shan magunguna unnecessary lack of new antibiotics production wato shine yayin da ba a iya samun damar fitar da sabbin magunguna musamman irin antibiotics haka ma kuma antimalaria saboda duk wayan su antibiotics din da muka sani da antimalaria kusan kowanne a cikin wannan magungunan suna nan a pharmacy naje na sayi wannan magani na antibiotics duk magungunan ne kai na riga na gama sanin su in naji alamun malaria ko da ma ba a mun gwaji ba je sauro sun cije ni yau ko na ci tashi naji alamun cewa ina da malaria naji an mun allura a timeta har naka iya fada wa likitan ma ko kuma shi ma a gajin pharmacy din in aka bani maganin hadiya bayan mun aiki a aka bani hadiyan bai mun aiki ba indai ba chloroquine ba ka hada mu da na ruwa su ma ba za su mun aiki ba wanda shi ba ma an ja masa gwaji ba shi ma ba wai yana da cutan bane haka kawai ya ji a ran shi yana da cutan a haka sai ya je pharmacy ko kuma ya je gurin wani kiwon lafiya sai ya je ya ce a rubuta masa magani kaza ya zo ya doka yana ta shan wannan maganin to yana cin abubuwan da suke kashe warkon jiki da uwa ba suke kosa wannan resistance ko kuma bujirewa na aiki da magani da ya kamata a ce ya a jikin mu
to likita kamar ta wasu irin hanyoyi ne cuta ke bijirewa magani
na farko akwai enzyme production wani sinadari ne da jikin adam da yake da shi wanda bacteria ma yana da shi wannan bacteria nan kuma yake amfani da wannan sinadari na enzyme din nan sai ya dakatar da shigan wannan maganin da ya kamata a ce ya shiga jikin mutum ya aiki sai ya kashe wannan maganin ko kuma ya hana wannan maganin aikin da ya cancanta na biyu akwai efflux pumps wato cuta cututtuka ne na microbial da muka lissafa su a baya, wala Allah parasitic ne, fungal ne, viral ne, bacterial ne, sai kasance suna yaki da wannan maganin tun ma kafin maganin ya shigo jikin dan adam din da zai iya yakan su. Wato kenan sun yi kamar prophylaxis ne against wannan medication din nan. Sai kuma akwai target modification. Bacteria din ko kuma viral din ko kuma parasitic din yana altering da wato ainihin molecular target din wannan maganin da ya kamata a ce ya ma mutum aiki. Sai su canja yanayin halittar su ko kuma su yi modifying din jikin su yanda ko wannan maganin ya so ma kamar ko mutum ya ci alli ne ba abin da zai masa a jiki na amfani, hakan ma wannan maganin in ya so jikin su haka zai kasance yayi ba tare da ya nuna wani alama na amfani ba. Sai kuma akwai impermeability, shine yanda wannan microbial din nan da na lissafa su a baya sai su canja irin yanayin halittar da Allah ya musu. Cell wall din su ne, cell membrane din su ne, sai canja halittar yanda ko maganin ya zo sai aiki sai gagar gane wannan cutar, ko kuma in ya zo sai gagar shiga ciki, gashi ya gane wannan cutar amma kuma sai gagara shiga wannan cikin cutar nan, balle har ce zai yake shi, balle har ce zai kashe shi ko kuma ya rage karfin shiga baki daya.
To likita, shin menene illolin wannan matsala da ta tunkari duniya?
Na farko dai shine bincike ya tabbatar da cewa akalla nan da wayansu shekaru 25 in ba a kiyaye ba akalla kowanne shekara za a samu mutuwar mutum miliyan 10 a duniya saboda wannan resistance na magungunan da ya kamata a ce sun yi aiki amma kuma ba su yi aiki ba. To za ana yawan samun mutuwar mutane musamman ga cututtukan da suke bukatar maganin da ya kamata a zo a ce an sha su da yanzu ake sha kuma wanda bai kamata a ce an sha a wannan lokacin ba, to sai a zo ana neman su a gaba. Su kuma lokacin da aka neman su a gaba, jikin mutum ya riga da ya saba shan wannan maganin, as a result of that sai gagari masa aiki. Saboda dama an riga da an faɗa a Hausance, ido waka raina shine yace mene wanda na saba gani, to wannan cutar ma shi ma yafi raina abubuwan da ya saba gani wanda shine magungunan da muke sha yau da kullum.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a Latilas a nan za mu dasa aya sai a tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kula da jikinmu domin lafiyarmu ita ce jarinmu. Mu huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Za mu fara ne da jin ra'ayin haɗin gwiwa daga Komar Iliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya, mamba a ƙungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje turo da Sanusi Madattai da magaran da Haddabi mai komputa mai yama da Bulama Chilomi Gallaba, masu cewa salamu alaikum VOA Hausa. Muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga al'ummar jamhuriyar Nijar bisa babban rashi da aka yi na tsohon Prime Minister ƙasar kuma madugun adawa Hamma Ahmadu. Muna fatan Allah ya ji ƙansa da rahama, ya sa aljanna ce makomarsa, ya baiwa 'yan uwa da iyalansa haƙurin jure wannan babban rashi da aka masu.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin, inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaƙi a zirin Gaza da Lebanon. Yayin da jami'an Amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen BRICS da aka yi a Kazan a kasar Rasha ba zai komo ba, to wa zai sauya zuwa na siyasar yanki ba, masu sharhi sun ce mambobin BRICS suna tuntuɓa akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma. Daga cikin mawdu'an da aka tattauna tsakanin mambobin kungiyar da suka hada da Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu, akwai batun samu hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar Amurka ba. Akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa China, Iran da Russia suna aiki tukuru don ganin cewa sun yi tasiri akan Amurkawa masu zaɓe don sauya sakamakon zaɓen Amurka da ake shirin yi nan da 'yan kwanaki. An samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar Laraba, ɗaya daga kamfanin Microsoft, sannan kuma ɗayan daga kamfanin tsaron yanar gizon nan Recorded Future, wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse masu alaka da waɗannan kasashen wanda duk suke yunkurin tasiri ta hanyar sauya tunanin Amurkawa.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai kuma a dakata shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, da ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Legas Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalamu.